na ƙara faɗi zan ƙara faɗi na ƙara faɗi na bar sana'ar wa ƴan wahalan safa safa
4-4-2 am all wow kobe ai shine shine
ni ce safa ta ku me gadan zinare an buga an bar ni na faso sun watse kai tabara tabara tabara
Shani, babu su ayi babu gari kwance mun rawani ni ma in tashi ayi dani mata shagali babu su ayi babu gari kwance mun rawani ni ma in tashi ayi dani wata warwasa warwasa girgiza girgiza 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 wata warwasa warwasa
Girgiza, girgiza.